Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A ci gaba da bitar ƙarshen shekara da muke yi a cikin shirin, a wannan makon za mu kawo muku bayanai ne kan cutar shawara da kuma zazzabin lasa. Cutar shawara da ake kira da yellow fever a Turance na ɗaya daga cikin cututtukan da suke ƙara yaduwa tare da addabar mutane a Najeriya, inda a wannan shekarar cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙasar. Duk da cewa ƙungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa cutar na da rigakafi mai matuƙar inganci da kuma sauƙi, Dr. Maryam Ahmad Al-Mustafa ta yi mana ƙarin bayani game da cutar.
Yellow fever cuta ne da yake cikin cututtukan da muke ce musu viral hemorrhagic fever. Ma'ana, in cutar ta ci mutum, za ta iya sa mutum ya riƙa zubar da jini, ko ta hanci, ko ta baki, ko ta kunne, ko ta wani waje daban. Misalin wasu cututtukan da ake ce musu viral hemorrhagic fever su ne su Ebola, su Lassa fever, su dengue fever da wasu abubuwan kuma. Abubuwa daban-daban ne suke jawo su, amma duka suna iya sa mutum ya rinka zubar da jini in suka ci jikin mutum. Ciwon shawara infection ne, wato akwai microorganisms kala-kala da suke jawo infection, kamar su bacteria, da su viruses, da su fungi, da su protozoa, da kuma su parasites. To shi yellow fever din cuta ne da viruses suke jawowa, wato shi karin kanshi virus. Shi kuma virus din ana ɗauka daga cizon sauro ne. Idan sauro ya ciza dabba mai shi kamar biri, zai iya ɗauka cutar. To idan ya ɗauki cutar, duk mutumin da ya samu ya ciza zai iya ba shi ciwon shawara din. So yanayin yanda ake samun yellow fever kamar yanayin yanda ake ɗaukan malaria ne. Bambanci na ɗaya shine sauran da yake jawo ciwon shawara, wato yellow fever, daban yake da sauran da yake jawo malaria. Kaman a ce Bature ne da Balarabe. So sauran ma kala-kala ne, wato species ne. Species ɗin da yake jawo yellow fever ana ce musu Aedes aegypti. Species ɗin da yake jawo malaria kuma ana ce musu Anopheles species. Bambanci na biyu shine yellow fever viruses ne suke jawowa, bayan malaria protozoa ne suke jawowa. Sannan bambanci na uku, yanayin yanda cutar take nunawa a jikin mutum daban yake idan yellow fever ne. Ya kamata mutane su san cewa yellow fever, wato cutar shawara, ba cutar da ake ɗauka ta mu'amala da mutum ne shi bane. Ma'ana, in kuna zama tare ko kuna amfani da kofi ɗaya, ko kuma mutum ya maka hattishawa a fuska, ba wai za ka ɗauki cutar bane. Ba a bayarwa directly from person to person, wato mutum ba zai iya bayarwa directly to wani ba, sai an samu sauro a tsakani. Yawanci alamomin cutar shawara ba sa nunawa a jikin mutum sai bayan kwana uku zuwa bayan kwana shida bayan cizon sauro din. In mutum ya samu yellow fever ko cutar shawara, zai iya jawo mishi ɗan zazzabi, mutum ya ji ya gaji, mutum ya fara jin ciwon jiki ko ciwon baya ko ciwon kai, mutum ya fara amai. To yawanci mutane da yawa fa cutar yakan tsaya musu a haka, wato jikinsu yana iya maganin cutar. Amma a mutane kaɗan zai iya yin tsanani ya jawo musu wani abin da muke cewa multi-organ dysfunction, wato wannan shi ne organs ɗin mutum su fara mutuwa. Na farko, zai iya taɓa hantan mutum ya jawo mishi jaundice, in fact inda aka samu sunan kenan masu yellow fever, wato idan mutum yana da shi ya taɓa liver shi, wato hantan shi zai iya developing jaundice, sai a ga mutum ya fara zama yellow, idanuwan shi sun fara komawa yellow, wato kalan ɗaurawa. Zai iya taɓawa mutum ƙoda ya jawo mishi abin da muke cewa renal failure, wato ƙodan mutum su daina aiki har mutum ya iya buƙatan dialysis. Zai iya sa mutum ya fara bleeding, wato jini ya fara fitowa ta baki, ta hanci, mutum ya fara tarin jini, ko ya fara aman jini, ko ya fara haɓo, ko ya fara fitsari ko kashin jini, ko kuma fatan mutum ya fara canja kala saboda jinin da yake zuba ƙarƙashin fata. Sannan in ya gama yin tsanani, zai iya jawo mutum koma, wato a ce mutum ya zama vegetable kenan, sannan zai iya kashe mutum idan cutar yayi tsanani. Babbar wanda suka fi kama wannan cutar su ne wanda ba a musu rigakafin yellow fever ba. Sannan matafiyi wanda ya bar inda yake, inda ba yellow fever, ya ɗauki ƙafa ya yi tafiya ya zo inda ake cewa endemic area, wato inda ana da yellow fever dama throughout the year. Waɗannan su ne suka fi kamuwa da ciwon yellow fever, wato ciwon shawara. Kungiyar lafiya na duniya wato World Health Organization sun nuna cewa yawancin mutanen da suka kamu da yellow fever sukan warke da kansu wato jikin su yakan yi fada da wannan ciwon amma a kadan din su basu ba da percentages ba amma suka ce a mutane kadan sukan kamu da tsananin cuta wato cutar ta kan ci jikin su sosai kuma in mutane suka dauki cuta mai tsanani about 20-50% of them wato rabin su za su iya mutuwa ma a kwana 10 da daukan cuta
idan aka ga jijiya musamman ma na farin mutum ya dan yi kore haka sai a ce shawara ne shin cutar shawara na da alaka da wannan koren jijiya
wannan ba gaskiya bane dama a kowane mutum jijiyoyi sukan nuna ko baki ne ko fari ne ko mai duhu ne ko mai haske jijiyoyi sukan nuna amma dake mutane masu haske ko turawa fatar su tana da haske ana iya ganin kala so ba wai jijiyan bane kore kuma ba wai jinin bane kore muna ganin shi kore ne saboda yanda wuta wato light yake reflecting daga jikin skin din duka physics ne Hakan is normal kuma ba abin da ya hada hakan da ciwon shawara wato yellow fever. Duka dai mun san prevention is better than cure. Ya fi ka kare kanka akan a barka ka je kana neman magani. Akwai hanyoyin da mutane za su iya kare kansu. Na farko kuma babba shine ta hanyar rigakafi. Ana iya yin rigakafin yellow fever bayan wata 9 ne. To sai jariri ya wuce wata 9 ake iya bashi wannan rigakafin. Kuma in aka bayar ana expecting zai bada wani abin da muke cewa lifelong immunity ne. Wato har abadan abada ana expecting zai kare mutum. Akwai booster da ake iya bayarwa kuma shi ma kungiyar lafiyar duniya wato World Health Organization sun ce shi wannan booster ma ba dole sai an yi shi ba. In dai aka yi wa mutum rigakafin yellow fever yana kare shi. Na biyu yanda mutane za su iya kare kansu shine ta wani abin da muke cewa vector control. Wannan kawai hanyoyin da za a hana sauro ne. Talin yanda mutane za su yi haka shine irin su yanke ciyawa idan mutum yana da suranda wanda ake barin ruwa yana dadewa shi ma a rinka zubarwa saboda su sauran za su iya saka kwansu su ta hayayyafa ta wannan hanya. Duk dai yanda akwai ciyawa ko inda ruwa yake zauna ba a so. Domin duk anan sauran suke saka kwansu su ta hayayyafa. Hanya na ƙarshe yanda mutane za su iya kare kansu shine abin da muke cewa bite prophylaxis. Wato wannan shine zaka kare kanka daga cizon sauro. Daya daga ciki shine mutane suna bacci a cikin mosquito net idan mutane za su kwanta su rinka fleeting daki za su iya using insecticide ko mosquito coil mutane su rinka sa long sleeve wato dogon riga dogon wando especially idan za su fita da daddare sannan banda sa bakakin kaya cikin dare
to madalla likita da wannan bayani kan cutar shawara wato yellow fever Zazzabin lasa ciwo ne da ke da saurin yaduwa wanda beran lasa ke haddasawa yakan galabaitar da mai dauke da cutar a wasu lokutan yakan kai ga rasa rai har ila yau an samu bullarta a Najeriya inda ta yi sanadiyar rayuka a wasu sassan kasar Dr. Lawal Musa Tahir yayi mana karin bayani game da cutar.
Zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral fevers. Wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini. Kuma kwayar cutar lasa virus ita ke kawo wannan cuta. Cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka ciwon kai mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo baya son ya ci abinci da sauransu wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara zazzabin ne ya kasance yayi tsanani sosai in aka gwada zafin jikin ma'aunin celsius yakan iya kai wajen 39-40 abin da ya sama kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan dorawa sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki sai ya kasance wani lokaci dan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacin sa bai san inda yake ba
me ke haddasa waɗannan kwayoyin cuta
to waɗannan kwayoyin cuta suna rayuwa a ci wani bera beran nan kuma yana da dan bambanci kadan da beran gida yawanci beran daji ne yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai shi yasa ake ce mai multimammate sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama. Garuruwa da dama zaki ga idan kina tafiya akan hanya mutane suna shanye abinci a bakin titi. Wani lokacin dalilin da yasa kenan sai tsayar nan ya shigo yayin kokarin cin abincin nan sai ya fitsari a wurin nan sai ya kasance fitsarin ya hadu da abincin. Wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu tsayarayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari. To suna haihuwa matukar haihuwa cikin dan lokaci kankani suke hayayyafa. Sai kasance idan fitsarin sa yazo ya hadu da wani sanadi na abincin dan adam sai ya shigo cikin jama'a. To kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin sai kasance ta yadu kenan ta wannan hanya.
Shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu?
Ta kan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin shi yasa take da saukin yaduwa. Sannan kuma idan mutun ya kamu da ita din sai ta dan dauki ta kan ya daukar lokaci bata nuna ba. Wasu tana iya nunawa cikin dan kankanin lokaci kwana 2 zuwa kwana 5 amma ta kan iya kai har sati 3 bata nuna alama ba a jikin mutun. Sannan kuma a lokacin da mutun take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba.
Kamar cuta wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a.
To shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu ko yawo ko jini ko majina da sauransu ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan daira yake iya fitar da ita ta wani hanya da ruwa da jini zai iya fitowa zai taba mutum zai iya yada ta. Saboda haka zai iya misali amfani da bandaki ya taba handle din mabudin kofa wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba sai ya kasance an yada ta cikin al'umma shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma.
Yaya zamu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya?
To a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba. Kwanan nan zaki ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu saboda ka tana da yawan gaskiya ta kai matsayin annoba.
Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan za a amfana da abin da aka ji a cikin shirin. A madadin likitocin da kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da sauran abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan alheri. Mu huta lafiya.
Ana rawa kuskure.